To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC da muke karfe 11 na safe kuma muna watsa muku shirin akan mita 16 da 21 da 25 a can jamhuriyar Niger ana jama'a gidajen radio da yawa da suka hada da VOA Africa wato tashar mu kenan dake kan zangon 102.5 ko kuma gidajen radio amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya sai a gane inda ake jama'a Alfa Radio dake kuma si bayan duka wayannan ko shi ana iya samu mu a voahouse.com ko kuma sashihouse.com a duniyar gizo Jama'a barkanku da wannan lokaci Aliyu Mustafa na Sakwato ne tare da Dauda Salim da za ta fara mana da kanin labarai.
Ana can ana ta cece kutan diplomasiya akan makomar yarjejeniyar nukilen Iran da Amurka da sauran kasashen duniya suka rattaba hannu. Mummunar tarzoma ta sake kunno kai a wasu yankunan kudancin kasar Philippines. Shugaban kasar Macedonia ya buƙaci 'yan kasar da su kauce wa zaben raba gardama da za a yi a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu.
To Allah ya kai mu. To bayan kun gama jin labaran duniya baki ɗayan su za ku ji bayani kan mutane 10 wani abu da aka kace a Jos da wani hatsarin jiragen sama guda biyu na soja da ya faru a Abuja. Sannan kuma da rahotanni har ma guda biyu kan zaben fitar da gwani na jam'iyyar mai mulki ta APC a Najeriya wanda ke cike da korafe-korafe.
Party ta riga ta resolution ta ce jihar da take so ta yi zaben ta ɗin tinke ta yi wanda take so ta yi delegate ta yi wanda take da consensus ta yi to don me mu kuma za mu maida hannu a gobaya
yamma kure ne ya shake ni ya tuka kuye ni ya dinga hankata na yana tokare ni hannu fadi na jarumi a kafana
to bayan duka wannan da yake juma'a ci muna da shirin duniyar Amurka da kuma rayuwanku na email amma duka sai bayan kun gama jin labaran duniya din
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya yayin da shugabannin kasashen waje ake babban tarayyar majalisar dinkin duniya a birnin New York suke kokarin nazarin zargi da shugaban Amurka Donald Trump yayi cewa China na kokarin yin shishige a zaben Amurka da za a gudanar a watan gobe amma China ta yi gaggawa ta musanta wannan zargin A yayin da cece-kuce ke ƙara tsamari tsakanin Amurka da sauran ƙasashe da suka sa hannu game da makomar yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekara ta 2015 a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana, Amurka na ƙoƙarin ƙaƙabawa ƙasar Tehran takunkumi a lokacin da jagorancin taron kwamitin sulhu a ranar Laraba, shugaba Trump ya maida hankalin shi a ƙasar Iran inda ya zarge ta da laifin haddasa rikice-rikice da kashe-kashe a wani mai nazarin al'amura a gabas ta tsakiya Azil Al-Gashani daga Jami'ar Essex ya ce furucin Trump ya auna wasu ƙasashe a yankin. Ana cikin haka ne kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Iran da laifin cewa tana da wata masana'antar boye makaman nukiliya na sirri a birnin Tehran. Mr. Netanyahu ya ce Iran ba ta yi watsi da burinta na kera makaman nukiliya ba. Prime Minister ya yi wannan furuci ne a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya har ma ya nuna wa majalisar hotuna da taswiran gini da yake zargin Iran tana boye makama a ciki. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Janab Zarif ya yi watsi da zargin na Mr. Netanyahu ya ce burin Mr. Netanyahu shine boye ainihin gaskiyar cewa Isra'ila ita ce babbar barazana a yankin. Iran ta sha musunta cewa tana kokarin kera makaman nukiliya. Mummunar tarzoma ta sake kunno kai a wasu yankuna a kudancin Philippines duk da yarjejeniyar yancin cin gashin kai da aka kulla da wasu kungiyoyin musulmai. Hukumomi suna hangen ta'addancin na da kungiyoyin siyasa ne da ba su da hannu a cikin yarjejeniyar. A ƙarshen watan Agusta da farkon watan Satumba an sami hare-haren bar har so biyu a lardin Sultan Kudara da ke kudancin Philippines inda ɗaya daga cikin harin ya hallaka mutane biyu, 30 kuma suka raunata. Rahotannin cikin gida sun bayyana cewa harin na biyu ya kashe mutane uku ya kuma jikkata mutane 7 bayan da bom ɗin ya tarwatse a garin Santos inda ya bar mutane da fargabar tunanin harin zai iya dinga afkuwa akai-akai. A wannan harin ya faru ne bayan shekaru da dama ana rikice a tsibirin Mandono, inda mutane 1,200 suka mutu a dalilin fada tsakanin 'yan tawayen musulmai da suke son karin albarkatu a yankin da kiristoci suke yi rinjaye a kai. Labarin duniya kenan kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Macedonia George Ivanov ya yi kira ga 'yan kasar Macedonia da su kaucewa zaben raba gaddama na sauya sunan kasar, yana mai cewa yin hakan zai kashe tarihin kasar. Wannan furici da Ivanov ya yi a wajen babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya zo ne sa'o'i biyu kafin a gama yanke zaben da za a yi a ranar Lahadi. Kasar Girka ta furta cewa sunan mallakin lardin arewacin Macedonia ne, kuma amfani da sunan yana da mahimmanci na mallakar lardin na Girka. Kwamitin Shari'a Majalisar Dattawan Amurka ya shirya jefa ƙuri'a akan wanda zai cike gurbin alƙalin kolin kotun Amurka Brett Kavanaugh a yau Juma'a, bayan jiya Alhamis an yi na ana sauraron laifin da ake zargin shi da Christine Blasey Ford ta gabatar akan laifin keta haddinta. 'Yan majalisar Republican su 11 da 'yan Democrat su 10 su ne za su yanke hukuncin ko su ba da shawarar dukkan wakilan majalisar ko su amince ko kuma a'a, inda ake sa ran fara shirin jefa ƙuri'u a ranar Asabar. Amma ƙungiyoyin Amurka jiya Alhamis da yamma sun buƙaci 'yan majalisu su jinkirta zaben har sai hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ta ƙara wani sabon bincike akan zargin da Ford da sauran matan ke yi akan Kavanaugh.
To, Daula Salim ce ta kawo muku labaran nan daga Washington. To, sai rahotanninmu yanzu kuma za mu share fage ne da wanda Zainab Babaje ta aiko mana daga Jos kan wasu kashe-kashen da suka faru a can.
Wasu mahara sun hallaka mutane 14 a wajen Gravity Junction da ke Rukuba Road a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa a nan jihar Plateau. Lamarin ya auku ne da misalin karfe 7 na daren jiya Alhamis, kamar yadda wani ganau ya shaida min.
Ni ne mai suna Enoch Pagia, yanzu haka ina unguwar Rukuba Gravity Junction, inda aka yi kisa a cikin dare jiya karfe 7 aka fara. Kwana biyu da sun shige, sojoji sun shigo wannan anguwa tare da Fulani wai suna neman gawa, kuma sun gaya ma anguwa da cewa za su sake dawowa sai kuma cikin dare jiya sai ga suna sun iso. Yanzu haka ina tsaye a kofar gida inda gawakai guda 13 suke.
Yanzu haka mutane nawa ne ka tabbatar sun mutu?
Yanzu haka 14.
To yanzu wani yanayi ake ciki a wurin?
Yanayin da muna ciki yanzu haka muna neman mota ne domin ba ma son a yi bizo. Za a kwashe gawakin nan za mu kai asibiti a ajiye su.
A bangare guda kuwa na tambayi shugaban kungiyar Miyetti Allah na karamar hukumar Basa Umar Dakare ko menene masaniyarsa kan batun.
Ni yau da safe kawai sai na ji labari cewa an fara kone-kone daga suka je a Rukuba. Ni ina kira ga gwamnatin tarayya ta yi kokarin ta sa baki a wannan abun a sasanta wannan rikici. Don Allah ina roƙon gwamnati a kira mutanen nan a zauna a zo a yi sulhu a shiga juna a daina wayannan kashe-kashe. Kashe kowane irin rai ba daidai ba ne kawai a rayuwar mutu. Kowane abu ya faru sai a ce wai Fulani ne, ka san mu yanzu mun yi baki sosai. Kowane rikici ya tashi ko 'yan daba ne suka yi duke-duken su zai zuwa cewa Fulani ne.
Da lacin tuɓi jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar STF Manjo Umar Adam ya ce in ba shi lokaci zai kira ni, to sai dai har lokacin da na haɗa wannan rahoto bai kira ni ba. A halin da ake ciki dai, jama'a da yawa sun yi ta guje-guje a cikin garin Jos, lamarin da ya sanya jami'an tsaro ɗaukan tsauraran matakan tsaro a cikin garin na Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To Allah ya kyauta. To muna tafa da korafe-korafe da wasu 'yan siyasa suke dangane da tsarin zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a Najeriya da aka fara, amma bari mu fara gama da wannan rahoton na Hassan Maina Kaina akan hatsarin da wasu jiragen soja suka yi a Abuja.
We had two F7 that had an incident. The two pilots had to eject. Okay.
Kakakin dundunar sojojin saman Najeriya kenan. Air Commander Ibiku Ledara Mola ke mani karin bayani kan hadarin wasu jiragen saman dundunar dazun nan a nan birnin Abuja. Yace jiragen mu biyu samfarin F7 sun yi hadari kuma daya daga cikin matuƙa jirgin wanda yayi nasara fitowa daga cikin jirgin tare da taimakon lema. Allah ya mai cikawa. Dama dai a ƴan kwanakin nan jiragen yakin sojan saman Najeriya suna ta yin atisayen gwaji a shirye-shiryen bikin ranar 1 ga watan Oktoba na murnar zagayewar ranar samun ƴancin kan Najeriya. To shin ko shi wannan samfurin jirgi ya yake? Tambayar kenan da na yi wa wani kwararre kan jiragen yaki, Wing Commander Musa Isa Salman.
Shi wannan jirgin F7 ɗin gudun shi ya ci gudun kusan za a ce ƙara ko kuma murya. Idan ka yi magana kamar da za a ce a cilla shi da magana yanzu. Jirgin ya wuce kama ma ka ji ƙaran shi saboda tsananin gudun da yake da shi. Iri biyu ne, akwai wanda ake ce na trainer, akwai kuma wanda fighter ne. Shi fighter wato shi ne na yaki, trainer kuma wanda zai iya yin role guda biyu. Za a iya yaki da shi kuma ana iya koya ma mutane da shi. Saboda shi fighter mutum da yake ɗauka, shi kuma trainer mutane biyu yake ɗauka.
Shi wannan wanda fara yau din wani iri ne?
Yanzu dai kawai sun gaya mana cewa akwai jiragen su guda biyu da suka yi hatsari. Ban tuna ko sun faɗi ko trainer bane ko fighter ne.
A cewar Air Commander Baba Gamawa, wani tsohon commander a rundunar sojin saman Najeriya, faruwar wannan hatsari fa a iya cewar kaddara ce kawai. Duba da irin matakai da takatsantsan da sojin ke yi musamman ga jiragen yaki.
Waɗannan abubuwa sukan faru a duk lokacin da ake irin waɗannan atisayi ko kuma lokacin da ake kai farmaki da sauransu. So wannan ba abin da za mu ce wannan abu ne daga Allah. Dalili kuwa waɗannan jirage ana kula da su, ana kuma su kansu matuƙa jirgin nan ana ba su training ya gwargwado.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin ƙarin bayanin da headquarter rundunar sojin saman Najeriya ta ce za ta yi nan gaba. Kaɗan dangane da wannan haɗari. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaishe ka Hassan. To kuna jin rahotanni daga sashen Hausa muryar Amurka ne a nan Washington DC inda muke karfe 10:11 na safe da minti 12. Korafe-korafe masu yawa suna ci gaba da kwarara dangane da zaben fitar da gwani na jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya. To mun haɗa hancin rahotanni har guda biyu na Ibrahim Abdulaziz da Nasiru Adamu Hikaya a kan wannan al'amari. Bari mu fara da na shi Ibrahim ɗin kahana wasu ministoci guda biyu, wato Hajiya Jummai Alhassan ministan mata da Adebayo Shitu ministan sadarwa, shiga shi wannan zaɓe ɗin. Sannan mu biyo baya da rahoton Nasiru wanda ya leƙa jihohi daban-daban inda ake fuskantar dambarwa game da zaɓen. To Ibrahim fara mana.
Sunana Babangida Muhammad, gaskiya ba mu ji dadi ba, abin ba mu ji dadi. Muna jiran amsa daga wurinta inda tashe mu yi za mu yi a cikin mu ko wasu za su yi APC don wasu suna APC tun farko don ita ne. Muna rokonta ta ba mu inda za mu yi abin da za mu shi za mu yi, amma in ba haka ba mafitan inda ta nufa za mu yi, amma in ba ta nufa wani wurin wani jami'i don mu ba za mu yi PDP ba gaskiya.
Kawai yanzu duk kokarin ji daga bakin ministan harkokin matan kan wannan batu abin koya ci tura. To sai dai kuma tune ma ƴan takarar kujerar gwamnati jam'iyyar APC a jihar Taraba suka so mu shiryawa domin kalubalantar juna a zaben fidda gwani da ke tafe. Alhaji Garba Umar UTC da ke zama tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Taraba na ma cikin waɗanda ke wannan takara.
A ni dai na san mu dinnan ƴan takara mu a ƙauri tsakanin cewa duk wani daga cikinmu da Allah ya sa shi ya ƙesa da firamare, to insha Allah shirin ƴan takara suna nan za su goya mishi baya. Zancen babbance ba mu sama ba su taso ba don a gaskiya. Waɗannan mazauna Abuja mun yarda cewa za mu haɗa kai ita ta kawo nata mutane mu kawo namu, kuma mun haɗe duk gaba ɗaya yanzu muna tafiya a kan turba guda ɗaya.
Kuma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa na jihar Taraba za ta kaya, yayin da ko aka zura ido a ga irin matakin da ministan matan za ta ɗauka a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Duk da zaben dan takarar shugaban kasa APC bai zama abin damuwa ba don tamkar tabbatarwa shugaba Buhari tikiti ne ko ma ta wace hanya za a yi zaben, fidda gwanin ƴan takarar gwamna na wahalar da jam'iyyar kan batun zaben ƴar tinki da kuma amfani da wakilai.
Sunana Alhaji Hassan Muhammad Sharif, sarkin Arewan Bauchi.
Fadi ta riga ta resolution ta ce jihar da take so ta yi zaben ta ƴar tinki ta yi, wanda take so ta yi delegate ta yi, wanda take da consensus ta yi. To don me mu kuma za mu mai da hannu a gobaya? Sun sa pressure mu shugaban party sai a koma an so what akan me
yan APC a wasu jihohi kamar Ogun, Lagos, Bauchi, Adamawa da sauransu suna shirin fidda gwanin ne ta hanyar yar tinke inda Gombe da kamar Nasarawa ke shirin amfani da wakilai tsarin mulkin jam'iyyar inji sakataren jam'iyyar mai Malabo ni da tuni ya zama dan takarar jam'iyyar Yobe ya ba da damar hanyoyin fidda gwanin
kundin tsarin mulkin wanda akwai delegate din sunanan sannan wannan dan membobin jam'iyya wanda shi ake cewa yar tinke shi ma akwai kundin tsarin mulkin kowanne jaha suna sha'awan su yi za a iya a ba su dama amma ba wai don wani bangare a jahan suna so bane a sai su masu ruwa da zaki suka ce suna sha'awan su je su yar tinke sai a ba su dama su je su
samun wannan tsari na yar tinke a jihar Bauchi da waɗanda ke hamayya da gwamna Muhammad Abubakar ya zama abun tattaunawa a yanar gizo Yakubu Ibrahim wanda ya ce an ci masa zarafi a yunkurin samun wannan tsarin zabe ya bayyana abin da ya faru a taron masu ruwa da tsaki
ina fa ne magana ni a daga ƙarshe wani ya zo ya same ni ya matsa mun sai da imputanci ta masu ayi hurumi na yin magana ya ki amincewa da ina da hurumin yin magana a wajen ya makure ni ya shaƙe ni ya tukukuye ni ya dinga hankata na yana tokari na hannu faɗi na jarumi a kafana suka fidda ni waje takalma na ma daga baya aka bani
Nasarawa da za a yi zaben ta hanyar wakilai yan takarar sun kafa zauren tantance wakilan don fargabar sanya wakilan bogi ga abun da ɗaya daga masu neman takarar Ahmad Wada da ke cewa
mu tabbatar mun hada wannan sunaye da za a bamu da sunayen da ke wurin jam'iyya a jihar Nasarawa in sun yi daidai shikenan mu tafi ga zabe dama tunanin wannan zaure shine mu je zabe cikin kwanciyar hankali ba zargi ba zato tsakanin mu duk wanda Allah ya bashi sai mu tattara kanmu mu bi shi don ingancin jam'iyya da nasaran jihar Nasarawa
kuma da me za a yi ya zama wajibi in APC su zabi mutum mai nagarta shine ra'ayin mai neman takarar a Gombe Inuwa Yahaya
in babu shugabanci na gari to alal hakika al'umma za ta gurbace gaba daya ta lalace to ina bada shawara mu dantsu domin mu ci gaba kamar sauran jihohin da suka fi mu ko mu za ma mu fi su mu zaman to mun ne zakaran gudun tafiya a Najeriya
wannan zabe dai zai iya zama darasi ga gwamnoni da adasai wanda suka canko ne kadai yake zama gwani Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
duniyar demokradiya muke ba gwa gaskiya ba gashi dasturin kasa tara haina yayi wa maraba bani damar yin fade ta ba da tashin hankali ba zanga zangar nan talma na innai ba kuskure ba
to gaida Nasiru da kuma Ibrahim to kamar da muke tabbatar kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC da muke karfe 11 da minti 17 na safi bari mu ji halin duniya Amurka
jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin duniyar Amurka duk dabbar da aka yanka ko tsuntsu domin a ci akan tafarkin da addinin musulunci ya shimfida ana kiransa da halal meat a turanci wato halastaccen nama a kasashen da musulmai ba su da yawa samun halastaccen nama yana da matukar wahala yanzu a Amurka lamarin ya fara sauye salo wannan shine abin da zamu taba a cikin shirin duniyar Amurka na yau sunana Nazir Ahmad Hausawa A inda yawan al'ummar musulmi ke karuwa game da yiwuwar zama addini mai yawan mutane na biyu a Amurka a shekarar 2040 bukatar naman da aka yanka shi da koyarwa addinin Islama wato halal meat a turanci ta karu inda har ta kai kamfanin Nielsen wanda ke bin kididdiga ya bada rahoton karuwar sayan naman halal da kashi 15 cikin 100 daga shekarar 2012 zuwa 2015 Daya daga cikin manyan kamfanonin da ke sayar da naman halal din mai suna American Foods Group sun ce suna sayar da naman ne ba wai domin bukatar Amurkawa kadai ba a'a sai don bukatar duniya baki daya saboda yawan sa amma duk da haka masana sun ce wasu da ke cin naman ba su da masaniyar ma'anar naman halal din saboda wasu wuraren sayar da abincin ba sa saka alama akan naman na halal domin bambanta shi da sauran wasu daga cikin kamfanonin da ke samar da naman sun ce suna bin ka'idojin gwamnatin tarayya da ya kamata kowane kamfani da ke samar da nama ya bi gami da takardar shaidu daga kamfanin Halal Transaction of Omaha bugu da ƙari ana buƙatar ma'aikatar ta kare naman daga kowace irin gurbata ko a ƙari daga naman da ba halal ba wanda ya hada da naman alade ko giya ko kuma amfani da sinadarai waɗanda ka iya samun wasu abubuwa da aka hada su daga jikin alade. Wani mahauci a jihar Bajine mai suna Asadullah dan asalin Pakistan yace yana ganin karuwar bukatar halattaccen nama sakamakon samun yawan kwastomomi da yake samu daga wurare daban-daban.
Amurkawa da ke nan yankin ma suna matukar son nama halal, musamman naman karamar dabba.
Ya zuwa yanzu babu wata hukuma guda daya da take tabbatar da shaidar halattaccen naman ya halatta. Haka kuma dokokin ingancin sa sun bambanta, wanda hakan yasa babu wasu cikakkun bayanai akan masana'antar. Amma a kwanan nan kamfanin na Nielsen ya ce yawan abincin halal da aka siyar a Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 1.9, inda kamfanin dillancin labarai na Thomson Reuters ya ce kasuwar abincin a duniya ta kai dalar Amurka biliyan 415. Wani mai bincike akan kasuwannin halal na kamfanin Dinner Standard mai suna Harun Latif ya ce akwai dalilai masu yawa da yasa bukatar halattaccen nama ke karuwa a nan Amurka.
Halal meat consumption is growing in the context of first of all the Muslim population in the US.
Yawan masu sayan naman halal na karuwa saboda na farko dai yawan musulmai da ke karuwa a Amurka. Amma a wani fanni ma akwai waɗanda ba musulmai ba da yawa kuma suna sayan naman halal.
A shekarar 2016, kamfanin dillancin labarai na Thomson Reuters da kamfanin Dinner Standard suka bincika rubuce-rubuce da aka yi a shafukan sada zumunta na fiye da mutane 50,000 waɗanda shekarunsu na haihuwa ya fara daga 18 zuwa 35 waɗanda aka yi amfani da kalmar halal, inda suka gano kashi 18 cikin 100 ne kadai ke dauke da kalmomin nuna kyama ga addinin Islama. Kuma rubuce-rubucen sun fito ne daga kasashen Turai da Australia da na Amurka. In aka zo maganar sayar da abincin halal, wasu wuraren sayar da abincin na saida shi amma ba sa fada. Akwai wani nuni da aka yi a Twitter na cewar kamfanin sayar da abinci mai suna Shake Shack a Amurka yana amfani da halaltaccen nama daga wata gona da ke sayar da naman mai suna Crickstone Farms. Amma kamfanin ya musanta hakan a shafukansa na sada zumunta da kuma shafinsa na yanar gizo, inda suka ce suna sayar da halaltaccen nama ne kadai a wuraren sayar da abincinsu da ke Birtaniya da kuma Gabas ta Tsakiya. Idan ba a saka wa nama alama ta halattacce ba ne, ta yaya musulmai ke gane ya halatta ko bai halatta ba? Harun Latif ya ce da yawan musulmai sukan duba shafukan sada zumunta ne waɗanda suke jera sunayen kamfanin nika da ke sayar da halattaccen nama.
Halal meat is available in many of the large retailers, Costco.
Ana samun naman halal a shaguna da dama, kamar su Costco, Walmart, har ma da ƙananan shaguna da ke cikin gari. Amma ba kowa da shi suke rubuta cewa wannan naman halal ne ba. Wasu lokutan sukan ji tsoron abin da ka iya biyo baya daga waɗanda ba musulmai ba.
Ita kuwa Saima, wacce take yar asalin ƙasar Pakistan, da aka tambaye ta game da halattaccen naman sai ta ce:
Mere bacce bi mere saat hai.
Ya'yana na tare da ni, kuma naman halal muke ci. Mijina ne kadai bai damu ba.
Masana dai sun ce ana yawan fadakarwa akan abin da halattaccen naman ke nufi ga Amurkawan da ba musulmai ba. Amma da yawa suna cewa ya kamata a koda yaushe a rika samun abinci mai kyau na halal a gidajen abinci da wasu tarurrukan baje koli da ake yi musamman domin abincin halal din, tare da nuna waɗanda ba su da masaniya a kansa. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan makon. Sai kuma wani makon in mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Radda Khalil da Yusuf Aliyu Harande da Daula Salim da Ibrahim Jarmai da Abdulaziz Adali Toro, sai Solomon Jack, sai Julie Lazarus Grisham da ta hada sautin. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Ta gashe ka Naziru san da kokari, to ga rayuwar ku.
To za mu fara ne da ra'ayin Malam Abubakar Kawu Girgir. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika har yanzu akwai babban kalubala a gaban gwamnatin Najeriya da jami'an tsaro, ganin yadda yanzu Najeriya ta zama tamkar tsohuwar riga. Da zarar an ɗinke nan sai can ya ɓarke, domin rikice-rikice sun ƙi cinyewa. Boko Haram ba ta ƙare ba, masu fasa bututun mai ga sunan sannan kuma ga rikicin manoma da makiyaya, sannan ga na neman kuɗin fansa. Tabbas idan har ba za a ɗauki tsauraran mataki ba, to abin na iya gagaran kundila. Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu da ma Afirka gabaki ɗayanta. To sai kuma ra'ayin Alhaji Abbas Baffa Ciledi daga can jihar Bauchi, Najeriya, wanda ya ce hakika muna kalubalantar gwamnatin tarayyar Najeriya akan yajin aiki da ma'aikatan ƙasar suka tunduma. Da fatan gwamnatin tarayya za ta tubi kukansu da idan basira domin share musu hawaye da kuma kiransu akan teburin sulhu domin samun matsaya a wannan lamari na yajin aiki. To daga ƙarshe sai kuma ra'ayin Sadi Anaji Tandari daga can Fitiskum, shi kuma ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Yabon gwani ya zama dole, muna jinjinawa da yabo ga rundunar sojan ƙasa da na sama na Najeriya bisa yadda suke matukar ƙoƙari wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasarmu Najeriya. Allah ka ƙara wa sojojin ƙasarmu nasara.
Tuma da lato kafin mu kawo muku labarai a takaice, bari mu kawo muku wannan. Allah ya kyauta. To bari mu da korin daula ta ba ku labarai a takaice shirinmu na ƙarshe.
Yayin da shugabannin ƙasashe a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York suke ƙoƙarin nazarin zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa China na ƙoƙarin yin shishigi a zaben ƙasar Amurka da za a gudanar a watan gobe, sai kuma China ta yi gaggawar musanta wannan zargin. A yayin da cece-kuce ke ƙara tsamari tsakanin Amurka da sauran ƙasashe da suka sa hannu game da makomar yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekara ta 2015 a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana, Amurka na ƙoƙarin ƙaƙabawa ƙasar Tehran takunkumi a lokacin da jagorancin taron kwamitin sulhu a ranar Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida hankalin shi a ƙasar Iran, inda ya zarge ta da laifin haddasa rikice-rikice da kashe-kashe a wani mai nazarin al'amuran a gabar ta tsakiya. Azil Al-Gashani daga Jami'ar Access ya ce furucin Trump ya auna wasu ƙasashe a yankin.
To gaishe ki Daula. To Juma'a abin da ya sauƙaƙe na a wannan lokaci, sai Allah ya maida mu da ƙarfe 9:30 na dare, ko ya kai mu 9:30 na daren yau kenan. Muna fata da muku da wasu sababbin shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin abokan aiki na malamai mata guda uku, wato malama Daula da malama Julie da malama Tiangwang. Yali musu fansa kuta nake muku bankwana, sai mun dawo da dare. Ga jirgin yau da gobe ya danƙaro, sai ku jira shi.